Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin mai jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya duk a Niger. A kasar Ghana kuma a kuma sai za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sadiq Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kamara.
Masu sauraro, kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau ma 11 ga watan Janairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan bushewar fata a lokacin sanyi. Shin ya abin yake ne a wajen ku?
To ga sakon da muka samu wanda wani Fodiya Gusau ya ce shawara ita ce mutum ya dinga shafa basilin akai akai duk bayan alwala da kuma goge kaushin da ke kafasa koda sau ɗaya ne a sati, ba wai sai ya bar shi ya taru ba. Sabina ka abata kaushi ya taro. To bayan mun jiyar da wannan lamari yake daga bakin ku, za kuma mu tattauna da Dr. Sani Labaran na asibitin kula da cututtuka na jihar Sokoto da yadda ya kamata a yi musamman a wannan lokaci na hunturu ko kuma munan da ake cewa sanyin winter. Sabina, to bayan wannan kuma akwai sakonnin da kuka aika mana din kamar yadda muka ce, sannan za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku.
To kai tsaye bari mu je ga amsoshin ku na tambayar da muka muku game da cewa me za ku ce game da matsalar bushewar fatar jiki wanda ke haifar da kaushi ko faso a kafa da hannu a lokacin sanyi.
To sakon farko daga Yahaya Umar Bichi yace yau da gobe, hakika matsalar bushewar fata wadda take haifar da faso da kaushi ta yi kamari a wannan yanayi na sanyi, saboda yadda busasshiyar iska take kadawa mai dauke da kura musamman wannan yanki namu na arewacin Najeriya. Sai dai mutane ya kamata su kiyaye kansu daga wannan matsala ta hanyar amfani da basilin ko man kadanya ko man kadanya man kadanya su kuma su ci mishi, domin yana taimakawa wajen magance matsalar bushewar fata.
Sai Yusuf M. Ramadan mai gombawa yace da farko dai an ce idan kana da kyau ka kara da wanka. Mafi yawan masu fuskantar wannan matsala ta bushewar fatar jiki da kaushi da uwa uba faso a lokacin sanyi shine rashin kulawa da jiki yadda ya kamata, musamman a wannan lokacin na sanyin hunturu. A ƙarshe nake fatan shirin yau da gobe na yau zai fadakar da mutane domin su dinga kula da jikinsu yadda ya kamata, domin lalura duk fadakarwar da aka yi a shirin yau da gobe tana shiga kunnuwan mutane kuma suna yin aiki da ita. Tashi lafiya Oga Usman da Safinatu.
To Oga mai gombawa, mun gode. Sai shi Aibu Zidan yace yau da gobe ikon Allah. Ni dai ana wa tunanin bushewar fata a jikin dan adam a lokacin sanyi ya danganta ne ga yadda halittar mutum take, domin kuwa a yanzu haka fatar leban baki na ta kasa tana tsage, amma ko ina a jikina lafiya lau kamar ba lokacin sanyi ba a tashi lafiya.
Sai Muhammad Salik Kaura na Moda. Muhammad Salik Kaura ne
na Moda ba
Usman bakanta. Sai Muhammad Salik Kaura na Moda yace yau da gobe ni a gani na wannan matsala tana samu asali ne daga yadda waɗansu ke zama da kazanta da zaran sanyi ya shigo, inda zaka ga gaye yayi kwana 3 zuwa 4 bai yi wanka ba, sai dai yayi tsaka tsami saboda tsoron sanyi. A gefe ɗaya wasu kuma ba su kula da goge kafafuwansu wannan yakan haifar da kaushi ko fasu a kafafuwa da kuma bushewar jiki
ku ya guri abin dariya wallahi goge ina tunani da yace gaye kwana uku bai wanka ba nace ai ai ina ga wanda suke cikin winter kuma ya kenan sai kwana bakwai sai Rabi ina bukka yace ai assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa tabbas bushewar fatar jiki lokacin sanyi wanda yake haifar da fasu ko kaushi yana faruwa ne daga rashin kula da gogewa da yawan shafa mai akai-akai ko tashi lafiya Hafsat Bello da Safinatu da Uga Usman to Uga na bukka mun gode
da yau ya sha Uga
ko da na sa wannan hula
eh ina jin sai Ahmadu Abacha ma shi ne yace a gaskiya kamata jama'a mu kula da tsaftace jikin mu mu rika yin wanka akai-akai tare da shafa maganin tare da shafa mai ganin lokacin sanyi ya zo dan kaucewa fadawa matsalar bushewar fatar jiki wanda ke haddasa faso da kaushi a hannu da kafa daga kafi dai yafi magani
haka yake haka ma Bahaushe yace to Abubakar Abraham Onabai yace to game da bushewar fatar jiki da faso idan mutum yana son zaman fatarsa lafiya to dole ne ya lazamci tsaftace jikinsa ta hanyar yin wanka da shafa mai mai kyau da kuma shafar kafar kina shafa mata mai da sauransu sai kuma a ci mai kyau a sha mai kyau idan da iko to idan mutum yana yin wannan to insha Allah Allah ba zai yi insha Allah ba zai fama da matsalar nan ba
to sai Nasiru Kainuwa Hadiji Albani yace a tsaftace kafa a shafe ta da man shafawa in ka so ma ka sanya safa ko ki sanya safa sannan a sa takalmi insha Allah zaki ko zakai bankwana da faso ko kaushi wannan shawara ce ta musamman ga ƴan mata da samari fatan za ku bani tukuici
sosai to sai Shehu Adamu Rijo yace eh to wannan matsala dai yanayi ne ke haifar da ita da kuma sakaci da rashin kula saboda haka yana da kyau jama'a su dinga goge kafafunsu da dutsen goge faso sannan kuma su dinga shafa mai wanda zai sa fatar jikinsu ta yi taushi ta ya Allah kiyo Bahaushe yace yafi Allah na nan inji masu iya magana
sai Isuhun Dila Faki yace ni ai da nake kallon wannan matsala ta bushewar jiki dake haifar da faso ko kaushi ya danganta ne kawai da yanayin jikin mutum domin zaka ga wani bai damu da tsafta ba a lokacin sanyi amma kuma jikin shi baya bushewa baya yin kaushi ko faso wani kuma ga tsaftar iya tsafta amma sai kaga jikinsa a bushe da tsage-tsage ina ga yake son yace na faso a kafarsa
to fa to sai Jamilu Musa Sabon Layi yace salamu yau da gobe hakika yau kun tabo mani inda yake mun kaikayi domin kuwa na sha tambayar mutane da dama akan dalilin da ke sa faso ke bushewar da bushe ko bushewar jiki a jikin mutum lokacin sanyi amma ban samu wani cikakken bayani ba dan haka ina so ku tambaya mani likita me ke kawo waɗannan abubuwa insha Allah
sai Abubakar Kawu Girgir yace ana wata ga wata lalle wannan ma wata matsala ce mai zaman kanta wanda in har ta kai ga yin faso to yin tafiya ma sai da dabara to amma fa wannan kalubale ne ga waɗanda ba sa shafa man vaseline a jikin su
to sai kai vaseline da yau
ya sha kira
to bayan sakon Girgir sai mu je ga sakonnin mu na shafin Twitter inda muka dan gutsuro nan ma cewa @yakubu m41 yace kula da jiki akai-akai ma'ana mutum ya kasance kullum jikin shi a tsaftace
sai @smilengelenke yace matsala ce da ba dadi ko kadan ganin cewa tana sa wasu jama'a cikin wani mawuyacin hali amma idan an yi amfani da man shafawa za a samu sauki
to sai @arabiyu ne GMD yana da gidan madiya ta daita shi ne kenan hakika ni dai a nawa ra'ayin wannan matsalar rashin tsaftace jiki ce irin wannan lokaci shike kawo bushewar fata da ire-iren sauran cututtuka sauran irin wannan na wani bangare kuwa wasu jama'ar haka Allah ya halicce su fatar su kamar masu faso a kafa kusashe lafiya ya bada misali ne
sai Abdulrahman Balko yace wannan hakika wannan matsala ce dake cin al'ummar dake da ita tuwa kwariya saboda wasu idan tayi kamari ko tafiya ba su iya yi da kafafuwansu
to sai @lawali kamba yace # yau da gobe hakika wannan matsalar na faruwa ne lokacin sanyi musamman mu nan kasar Hausa inda zaka ga mutum da kaushi a kafa kuma wannan na faruwa ne saboda rashin tsafta wanda idan mutum ya kiyaye sai kaga har sanyi ya wuce jikinsa kalau Allah ya sa mu dace
to amin sai da ƙarshe @alhaji forever yace fata alheri yau da gobe matsalar bushewar fatar jiki wanda ke haifar da kaushi ko faso a kafa da hannu a lokacin sanyi wannan wani abu ne daga Allah a tashi lafiya
to mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni da fatan za a koma gefe guda a saurari likita amma a lokacin da muke magana da likitan in waya ta shigo na mutane da za su iya yin tambaya zamu ba da dama su yi wannan tambaya mun gode to yanzu kuma kamar yadda muka ce dama a farkon shirin zamu bada dama mutane su fada mana yadda abin yake a wurin su maganar bushewar fata kaushi faso wasu sukan ce kirci wasu su ce a naki ya sunanta kowa da sunan da yake kiran abu to in muka amsa wayoyinku zamu je kuma gashi likita domin mu ziya ya cututtuka suke a lokacin sanyi har zuwa kan wannan magana da muke yi to yanzu bari mu fara ba ku damar lambar mu da za a sami mu ita ce alamar tarawa 1-2-0-2-0-5-2-6-5-5 Hello? Oh, to da saura kenan kafin mu shigo. To Safina ce wai ke dazu kin tambaye ni a Instagram ce cewa wai kaushi ba yazo kin san kin ban dariya sosai tunani. Irin gashi san a bara to ga ko bane yazo.
Ai ina nan kullum Usman.
Ai kin san wani lokaci halittar ne sai a hankali. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barkan mu da wannan lokaci.
Barka da kuma kaman da kai ƙara a baya ko
kaman ko rediyon ka ko akwai iska sai kai shap shap ta gari.
Na bakin titi ne.
Oh to yi bayani muna jin ka.
Yawwa kuna magana da Ubaidullahi likitan takalma kubara ta hayin kwari Kano State Madogulo Academy.
To
ina kiran ku daga college Zuba.
To muna jin ka.
Alhamdulillahi wannan kauri da kuka dauko tabbas abu ne mai kyau.
To
kuma ne wannan gidan rediyo fatan alkhairi
to mun gode ya kaushi
yanayin sanyi a arewa da yanayin kaushi wani zubin tsakani da Allah ba rayin tsafta bane yanayin sanyin mu na arewa ya huta duk inda ake tunani sai dai a kamanta yi da irin kasayen turawa to in saba mu kai ki ba da ita ba
to ranka dai maka da insha Allah ya kawo kai inda ake sanyi
har mutum zai kokari da jikin shi to zai samu sauki kai shawarar da zan ka ba mu gaba ɗayan mu to mun rinka amfani da mai kaman yin nabawan Allah nan ya fadi da kuma safa da sauran fiki ne za su yi mana maganin wannan abu Allah ya taimaka mana a tashi lafiya na gode Ubaidullahi likitan takalma kubara ta yin kwari Kano
mun gode malam Ubaidullahi mun gode malam
Ubaidullahi ya hadasa sunan shi da garin sa tsafu Allah kai in yace maimaita ya ban aiki assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
to bayan Ubaidullahi sai kuma wane ne
sai Abdullahi Abubakar daga Lagos
to Abdullahi Abubakar barka da warhaka
eh sai dai duk da yake dai mu nan ba ma fama da irin wannan faso din saboda wai da din mu ba ta kamanta da wannan amma ina ba da yan uwa na ma'abota ya arewa ku tare da safa su din da goge kafa
eh
ta al'amari zai musu kyau
eh to mun gode a Abdullahi
wannan waya ta ku nan sai in kira ku ba na samun ku a wani lokaci
to masha Allah yau ka samu
mun gode sosai yace ba ya samu to da gani ya samu kin san abin ne da yawa mutu a kasuwa assalamu alaikum
wa alaikum
to wane ne muke magana da shi
Alhaji Kabar kana magana da Ibrahim Santana a ungwarin da Jimeta Yola
to Ibrahim Santana ya Yola
lafiya kalau Yola da jihar Adamawa lafiya da wallahi
to masha Allah to muna jin ka
ya alagur a mu kan sanyi kaza mu Adamawa nan da kan sauki da kiya
eh wai sarki ya jaji
kamar irin yanda ake yaya ta shi wajejen Kano su jigawa abinda ya kama zuwa Katsina to muka Adamawa akwai sassauci
eh to
dan kamar sunan da bushewar jikin nan akwai dan sassauci da tare da al'amuran gefe
to baka san wani dan wani abu da ake dan shafawa ba nan da ake dan shafa maka eh ake dan shafa ma fasan
kason basilin tana tafiya
gaskiya mun basilin talla Usman
da
mun gode kwarai
to wallahi
ta shi lafiya
wa kuwa ga yi kin san mu mutane mu kaman a ce ne ka su ban goge baki kowa zai ce maka
basilin
eh yau to ga wani da hello
assalamu alaikum
wa alaikum assalam ina fata kai ba tallan ka shigo kai mana ba
da garijo local government
to wani jin ka wasu
da garijo
batun faso da ake magana
eh sunan wane ne arjo
na in kama ku Allah ya hawa sai yau
to kace arjo sunan ka me sunan ka
sunana Halidu ne kirjo
to Halidu muna jin ka
wato gaskiya ina gani kaman faso wato wani nan ne cinye saboda wani ya dauka ciyo da yake dalke shi ne gaskiya mun wani kaga gashi ai ta gugun ai ta guna da yaran nan ai ta gugun ana shafa magani ana shafa magani amma duk da haka dai ga fason yana faruwa gaba daya
ai ta sa safa ana sa ta
ina ga kaman da ake cewa
akwai wanda yake rashin tsafta amma dai wanda ya faso gaskiya to ciwo ne gaskiya wallahi
ina kaman kaushi ne na rashin tsafta ko
to gode sosai
gaskiya wallahi
to Allah ya sa mu tashi lafiya mun gode sosai mun da kiran da kuke ta yi ko da tofa albarkacin baki to ga wani kiran nan assalamu alaikum
ta musame shi ba
don ga ya katse ne ko
Usman kaman da ake cewa eh ina ga tunani ne zaka ga yara kaman almajirai lokacin sanyi zaka ga saman kafar su kan wasu kaga ya tsatsage yayi to ina ga wannan shine na dalilin
eh kila rashin
kasanta da rashin wankewa amma faso gaskiya kaman halitta
eh akwai zaki ganshi fes din gayu amma yana da faso
kwarai da gaske
to ga wani assalamu alaikum
wa alaikum assalam kabara
na'am
barka da wani
barka da warhaka da wani ce magana
kana magana da jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar murya talaka ta local gamman a jihar Sokoto Ahmad Ladan Girkau
to Ahmad Girkau barka da warhaka
ina yi ma dukkan malamai da annan wannan wurin su sauran abokan aiki kada a cikin wannan zauri barka da wuni da kuma barka da sanyin da muke son muke gani za mu yi ban kwana da kiya
ku ku more mu ai da sauran rana aka ba
to dukkan dai a jihar Sokoto gaskiya muna muna ganin alamun za mu yi ban kwana da kiya
to ya yake muku
a garin to yanayin sai sanyi kan da muke ciki kabara illa dai muke dai ubangiji Allah ya kawo mana saukin waɗannan abubuwan kiran da nake yi ga su musamman su waɗanda annan tare da kai da yake suna da ƴaƴa ƙanana kamar yadda suka jan kunnuwa mu uwayen yaran mu ya kamata mu saka musu tuwahi na maganin sanyi domin kada wannan abubuwan su yi yawa domin idan sanyi yawa yaro mummuniya ko ma mace mai ciki sai sanyi ya yi mata mummuniya haka za a samu anemia za a ga an sai an transmit it in blood an sa mata to kaga waɗannan abubuwan ya kamata ake ni kawo kawo da ƙananan yara musamman wanda fari da ƴan ƙasa da shekara biyar kaga duk waɗannan ya kamata ake ni protecting din su daga sanyi fata na dai ubangiji Allah ta wannan yanayi da muke ciki to ubangiji Allah shi gwada mana wucewa ke lafiya
amin gode kwarai
Ahmad Girkau so sai kuma yanzu mu je akwai wanda zamu dauka kafin mu je ga likita hello hello
assalamu alaikum
hello
assalamu alaikum
salam
da wa muke magana
kuna magana da Umar Takai jihar Kano daga Addo'a Ekiti
to Umar Takai muna jin ka
wato game da sanyi wani gungun fata ne da shi ko ya goge din ko kamar shi kallo yake za ka ga kamar ta fashi wani kuma koda idan sanyi ba ka bi sana na kuma ko koda da wanka ya wanke ba to ni ga ina yanayin gungun fata ne ki kawo haka ina muku fatan alheri
to mun gode kwarai
mun gode sosai to sabida kin ji fasin tattofa akalla mun samu rumutun kusan bakwai sun
ai dan ma lokaci ba zai bari ba ai da sai mun samu
70 usuma to likita kuma yana
ne eh kai tsaye ta waya muna tare da Dr. Sani Labaran na asibitin kula da cututtuka na jihar Sokoto dan mu ji yadda maganar bushewa fada take a lokacin sanyi
kafin nan bari mu dan ji wannan mu dan ji shata
Masozoa open koye open masozoa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki ayau ko wane gumi na yake ci kai ayya ra gumi na nake ci idan dai kaga mutum bi zamota kala ga sutura kyakkyawa yana yin yanga na yin toko na tabbata gumi na yake ci kai ayya ra gumi na nake ci sai an sha wuya kan sha shawo ya akan shada di kai yanya rabumi na nake ci kai yanya rabumi na nake kama da zamani ina kawen mu akan nike yawuna yanzan hanna haudoki na hauke ke ina bi sababur yanzan gani akan motoci na tabbata bumi na nake ci kai yanya rabumi na nake ci kuma kowa ya mike kune mena kan ku kama ko wane gumi ne yake ci kai yana rabu ne nake ci shata ala hakkin shi yazo ne ma kayan ya rabumi nan ke ce
kayan ya rabumi nan ke ta
ni sha ta alhaji dan ka tuna Allah wa karahwa
amin amin
to Allah ya sa ku sore ba gumin sheke shi ba ji mutane da kauci
ai ko shi yake ji a wannan lokacin da ya kan
to Allah ya sa mu dace to kai sai kamar yadda Safina tace muna tare da Dr. Sani Labaran na asibitin kula da cututtuka da ke jihar Sokoto wanda zai gaya mana wani irin ɗan cututtuka ne suke shigar jama'a ne a lokacin sanyi na har zuwa kan maganar su fasamma da muke yi. Assalamu alaikum.
Hello.
Eh assalamu alaikum. Hello. Kana jin mu? Hello.
Eh
yana ji. Yawa to Dr. Sani barka da warhaka.
Yawa ina jin ku ba.
Yawa to alhamdulillah muna jin kanmu ma ya gida ya aiki.
Barka da shigowa Dr.
To alhamdulillah barka da
shigowa. Madalla. To zamu so kadan mana shimfida mu ji a lokacin sanyi hunturu kenan haka wani irin ciwuka ne zaka iya shigan mutum ne kafin mu je ga maganan kaushi da wasu suke ta magana da faso din nan.
To masha Allah wato idan mu anan a arewa ta West Africa ko Africa ta yamma kenan ko
ta yamma
inda Nigeria take
yawa
inda Nigeria take muna da yanayi guda biyu ne dama muna da yanayin damuna muna da yanayin wannan iska din ana kara da yanayin rani san da babu iska na abubuwan turu a tsakiya. To mu farin wannan misali shimfiɗa akan wannan iska na hunturu da muke samu iska ne mai tsananin sanyi wanda ke fitowa daga Europe daga kasan Turai kasan muna yamma gare su. To idan iska nan ya taso zai biyo ta Mediterranean Sea idan ya wuto ya zo ta Libya to iska ne mai tsananin sanyi amma lokacin bai doki da kura. Amma yayin da ya biyo ta Sahara Desert idan ya shigo Sahara nan ne zai dauko kuran nan da muke samu idan ya dauko da ita shi ne zai malalo ya same mu nan Afirka ta yamma shi ne muke ce ma hunturu. To yayin da yake ya zo da nan hunturu din nan jikin ɗan Adam yana Allah da ya ba mu hikima na ya jiki ya canza ya yi abin da aka ce ma adaptation ya wato ya karbi yanayin da ya samu kanshi ciki. So ta wannan iska din idan ya zo saboda tsananin sanyinsa mu za ka samu cewa akwai cututtuka da yawa da ake samu ko matsaloli da yawa. Na ɗaya dai a lokacin nan ne za ka samu yawan cututtuka irin na mura wannan muka ce opera respiratory tract infection da yawa za ka ga mutane da yawa sun kamu wannan mura din ƙarfi abin da aka ce ma Byron abin da ce take sa wannan mura din za ka samu mutane da yawa suna tari suna zubar da mura da yawa haka nan. Akwai cututtuka irin bacteria tana shiga sai ga muran ta yi tsauri ta yi kamari haka nan. Sannan kuma akwai cututtuka irin wanda ke tasowa saboda abin da aka ce ma allergy reaction shi wannan iska yana dauke da kwayoyin for abin da ake ce ma dust
da kura
idan ya dauko ta kuma adam ya shake ta za a ga wani ya samu abin da aka ce ma reaction wannan reaction din shi ke kawo waɗanda ke da irin cututtuka na irin su asma wato ciwon iska da haka nan da nan sun ta
wanda ba sa yi
numfashi wannan abu da sun cinta akwai kuma irin mutum bayar a sama dama amma kuma za a ga nan da nan wannan lokacin mutane sun ci samun wahalar numfashi saboda reaction din da ake samu da a cikin abin da aka ce ma reaction bronchus wajen shakan iska namu a cikin abin nan so za a ga mutane sun samu wannan da yawa akwai irin su otakeriya wato sami'a abin nan mai taso mutum ya dinga susan jiki yana irin abin nan
wanda suke cewa so sai gaye ke tafa ba kamar kai ka zuwa
yawa sannan to wannan irin su ta zuwa su kuma su irin yana fara saboda lokacin nan mutane ba sa son wanka
to shi ne na kazanta ke
da yawa ya rahadda irin yawa so da wannan shi ke kawo ita kuma karzuwa ta shigo a ciki wanda da inda babu tsafta da jiki ta muhalli za ka samu wannan ita waɗannan cututtukan su ma sun shigo sannan akwai bushewar fata
eh yawa to shine
bushewar fata din nan tana tare da matsalolin da ake samu irin abin da aka ce ma dermatitis wato kamar fata mutum ka ta yi kauri kana abin yana fushi da sauransu haka nan sannan akwai fasu wanda muka akai ta magana akai wannan fasu ya faru ne kamar abin lokacin da sanyin da yayi tsanani zaka ga irin jikin mutum duk da jini ma yana kokarin kamar daskarewa kamar euro kana ganin mutane da yan sanyi sai ana samu yarin action frostbite dan mutane su ga mutum ya kangare ya har ya mutu ba in ba hasara to mu ma na abin da ke faruwa kenan jikin mutum za a kokarin lokacin komai kamar yana kokarin daskarewa to idan aka samu fatan nan busassa ce ba ta mata abin da ya kamata kamar irin lubrication kamar irin su
abubuwa masu taushi mai
to za a ga ce ta tabudi eh tabudi saboda cikin shigowan kaushi kenan so wannan sune dai matsalolin da ake tattaro suke tare da wannan yanayin da muke ciki na sanyi a nan a jirmu
to yanzu misali menene za a bi a kare kai daga wannan fasan da bushewar fatar da ma cututtuka su shiga mutum
me ya kamata likita kafin nan dan dai ma ba lokaci kaman masu cewa halitta ce da masu cewa kazanta ce to faso halitta ce din koko kazanta din ce
a ba halitta bane kawai dai yanayin sanyin nan ne da rashin kulawa da jiki kulawa da fata din da yake faru amma sai dai a ce wasu sun fi wasu irin saurin samun wannan matsalar jikin wani ya fi na wani samun wannan matsalar din amma ainihin duk wanda duk yanda ake inda ana kulawa da fata din nan to za ka ga fasar nan ba zai tsamani ba sosai
za ka ga fasar amma ne na gayu suka ce clean ga fasa amma dai wankakke ba wai me cikin ta a ciki ba
to haka dai kware daga shi dai ana kulawa da fata din nan ana sa mata kamar irin mode common nan ba clean ana gogewa ana sa kaya suna kare jikin mutum kamar irin socks da takalma masu dan rufi in rogofi to za a ga cewa dai abin nan ba zai samu shi sosai irin su asma kuma ana cewa mutum a daina mutum ne wanda ke da irin a daina fita irin cikin sanyi din haka nan ko kuma in za a fita irin a fita a sa nose mask nan da ake sawa domin kada mutum ya shaƙi waɗannan ƙwayoyin cuta din da ke cikin da ke jawo irin wannan reaction din sannan kuma of course a dinga amfani da irin duk inda mutum ya fara samun alamun ita recurrent infection din kamar irin su mura su asma din
wuraren da shafi wurin
numfashi a yi a nemi magani a nemi a je asibiti ko kuma a nemi magani kada su yi samari
killace yara ba
asma kuma ana buƙatar su aje maganin da suke ake amfani da shi don kare ta kusa da su saboda tana zuwa kowane lokaci
a cikin ake saboda lokaci na so saboda lokaci bai wuce minti ɗaya muke da shi ba na so in ce yara fa a takaice me zaka ce wa yara a takaice
to wato yara gaskiya a yi kokari a tabbatar da jijiya tsaftar jiki a tabbatar da ana musu tsaftar jiki a yi wanka a sa kaya masu kariya a sa takalma masu rufi da socks sannan kuma a tabbatar cewa irin sun irin mai din da zai kamata wanda ke kare jiki daga wannan bushewa din a sa a yi amfani da
shi kuma na yaran nan ne ma
to likita ina ga na yaran nan ina ga zamu ja shi zuwa mako mai zuwa saboda yara suna da matukar muhimmanci a lura da su musamman irin wannan lokaci zamu ji menene ke iya kama su menene za a iya yi musu in Allah kai mu mako mai zuwa zaka taimaka ka ara mana lokaci mun gode
kwarai likita
Allah shi taimaka
to
masha Allah insha Allah da lokacin ka likita yayi kokari wallahi mun gode wallahi a gurguje na ga miki waccan da za ta yi mana abin da ta ce to ga
tana da lura ta
muka ga wai ta ganshi a yace ai suna shirye su taimaki
sannan Usman jama'a masu sauraron mu kila ba su san wani mai da ake hadawa ba duka abubuwan muna da su dai man zaitun man kwakwa da man kadanya yana gyara jiki sosai da lokacin sanyi ma da ba lokacin
sanyi ba to mako mai zuwa kenan zamu kawo waccan masani da makila a wannan magana shi kuma yana magana akan yara to duka nan zamu tattara ina mu ina mu saboda lokaci a madadin
Safinatu Sudangi sai
kuma Julius Gresham wanda ta bada umarnin shirin da engineer mu na yau Mr. Rob McLane Usman Ahmad Kabara a madadin Maryam Bashir Bugaji da take hada ma Facebook live nake cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC
Maryar Amurka yau ta cancance Dai bincike ta zaro zance Ba ruwanta a yau da malalace Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare